Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi ne lafiya. Yau ranar 19 ga watan Satumba shekara ta 2019. Sunana Sarfili Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauraron abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Yau Alhamis ne ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javid Zarif ya yi gargadi ga duk waɗanda ya ta yiwu suke tunanin kai wa Iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai wa masana'antun sarrafa man ta Saudiya. Wani harin bam din mota a kusa da wani gini da cibiyar leƙen asirin Afghanistan a ƙala take amfani da shi a babban birnin Zabul ya yi sanadiyar mutuwar mutane 15. Sai kuma sama da shugabannin kasashen duniya 150 ne suke shirin halartar taron shirin rayi kasashe na Majalisar Dinkin Duniya a Washington, New York.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa al'umma garin lafiya a jihar Nasarawa na ci gaba da gargadin junan su kan matsalar ambaliyar ruwa. Ita kuma gwamnati na cewa
Professor Zulmi ya dai kai ziyarar bazata ne ga wannan makaranta inda ya tada hidimar makarantar da kawai da ake kira Nuhu Jaburdo da wani malami guda.
To sai ai mana afuwa. Haka kuma za a ji cewa manoma a yankin Tanotu na jamhuriyar Niger na neman agajin gaggawa bayan fari suka mamaye gonakin su.
Tun daga garin Babul gwaron gwabashi zawa halali zawa wawuram sabon gari zuwa wannan mai da garan wannan fara ganin ido na ne ni ba wani ba ya.
Sai kuma mamacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jinkakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran kamar yadda muka same su. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javid Zarif ya yi gargadi ga duk waɗanda ta yiwu suke tunanin kai wa Iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai kan masana'antun sarrafa man kasar Saudiya bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito karara ya dora laifin hakan harin akan Iran. Ya kuma kira abin da ya faru a Saudiyar neman tsokanar yaki. A wani sakon da ya rubuta a shafinsa na Twitter, Zarif ya ambaci wani rukunin mutane da ya kira Timbi da Turanci da suka hada da jami'an gwamnatin Amurka da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu waɗanda yake ganin suna da niyyar janyo wa Iran yaƙi. Zarif ya ce suna so ne su yaudari shugaban Amurka Donald Trump akan ya fara tada rikici. Pompeo yana Abu Dhabi don ci gaba da tattaunawa yau Alhamis akan illar da wannan harin da aka kai Saudiya wanda ya kawo tsaiko a yawan man da Saudiya take haƙowa da gangar mai miliyan 5.7 kowace rana kusan kaso 6 cikin 100 na yawan man da ake bukata a faɗin duniya. Bayan da ya kammala tattaunawa da jami'an gwamnatin Saudiya a jiya Laraba, Pompeo ya ce Amurka tana tare da Saudiya Arabia kuma tana goyon bayan haƙƙin da ƙasar take da shi na kare kanta. Ba za a lamunci barazanar da gwamnatin Iran take yi ba. Wani harin bam din mota a kusa da wani gini da cibiyar leƙen asirin Afghanistan a ƙala ta taba amfani da shi a babban birnin lardin Zabul da ke kudancin Afghanistan wanda kungiyar Taliban ta dau alhakin kaiwa ya yi sanadiyar kisan mutane 15 wasu sama da 90 kuma sun jikata a safiyar yau Alhamis. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Gul Islam Sayal ya ce mafi akasarin waɗanda suka abin ya shafa mata ne da yara wanda ke jinya a wani asibiti da ke kusa da inda aka kai harin. Jami'an gwamnatin lardin sun ce asibitin na Zabul wanda yake makwabtaka da ofishin leƙen asirin kasar kirisiya rage ya lalace. Wannan harin ya biyo bayan hare-haren da ƴan Taliban suka kai cikin wannan mako, ciki har da wani hari da aka kai jiya Laraba a wata cibiyar bada takardar shedar zama ɗan ƙasa a Jalalabad dake gabashin Afghanistan, da kuma wasu hare-hare biyu da aka kai ranar Talata wanda ya halaka kimanin mutane 50. Daga cikin waɗannan hare-haren har da wanda aka kai kan ƴan gangamin yaƙin neman zaben shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a Parwan. Sama da shugabannin kasashen duniya 150 ne ke shirin halartar taron shirin raya kasashe na UN a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya a nan birnin Washington, wato birnin New York, wanda za a fara ranar 25 ga wannan wata na Satumba da nufin yin sabon shimfiɗa don shawo kan matsalar talauci. Amma kuma wani sabon rahoto wanda ya yi gargaɗi cewa an daɗa barin ƴan Afirka, yaran Afirka a baya, ya nuna wato a wani rahoto wanda ya yi gargaɗin cewa an daɗa barin yaran Afirka a baya kuma su ne za su kunshi kusan rabin masu talauci a duniya a shekara ta 2030. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da shirye-shiryen raya ƙasashe, wato Sustainable Development Goals a turance guda 17. Na farko cikin waɗannan jerin shine shirin kawo da matsanancin talauci ko kawo shekara ta 2030. Wannan rahoton wanda Save the Children ta bayyana ya ce duniya za ta gaza cimma wannan burin, bayanan da rahoton ya kunsa game da kawo da matsanancin talauci tsakanin yara a ƙasashen Afirka.
On our projection, children in Africa will account for around.
Ita bisa hasashenmu, yara a Afirka ne za su kunshi kaso 55 na fasu fama da fatara na duniya zuwa shekara ta 2030. Mawallafan rahoton sun ce yaran an bar ƴan Afirka a baya, kuma sun yi hasashen cewa za a ci gaba da haifan yara cikin talauci a Afirka, wanda yawansu ya kai miliyan 87 a kowace shekara cikin shekaru 2020. A yau Alhamis ne kwamitin leƙen asirin fadar gwamnatin Amurka zai shiga tattaunawa cikin sirri da hafsan hukumar leƙen asiri Michael Atkinson, yayin da mahukunta suke neman ƙarin bayanai akan wani ƙorafi da wani ya fallasa wanda ya haifar da shari'a tsakanin gwamnatin Trump da mahukunta.
Aisha Mazu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan gargaɗi da hukumar kula da lamarar ruwan sama da koguna na Najeriya ta yi na cewa wasu jihohi za su samu ambaliyar ruwa, wanda hakan ya yi sanadiyar rayukan mutum uku a garin Lafiya na jihar Nasarawa. Ga rahoton Zainab Babaji.
Al'ummar garin Lafiya jihar Nasarawa na ci gaba da gargaɗin junansu kan matakan da za su bi wajen kaucewa ci gaba da rasa rayukansu bayan ambaliyar ruwa ya yi sanadin rasa rayukan wasu mutane uku a cikin 'yan kwanakin nan. Tun farko dai hukumar da ke hasashen yanayi a Najeriya ta ba da sanarwar cewa za a samu ƙaruwar ruwan sama da ka iya haddasa ambaliya a wasu jihohin Najeriya. Na leƙa bakin rafin hanyar Doma, inda mutane uku suka rasa ransu, na kuma tarar da wani da ke gudanar da sana'arsa a bakin rafin. Ya kuma yi min bayanin abin da ya gane wa idonsa.
Sunana Jibrin Zakari. Ruwan ya zo da yawa da ma mutane suna maganan ruwan daga wani gari ne ma ya gangara zuwa nan garin din.
Me ka gane ma idonka tunda an ce waɗansu sun rasa nan?
Ruwa ya fara zuwa yana haye kan titi. To masu taimako, masu moto, mutanen Doma, Roka sun zo ana bai 100-200 ana haye da mutane kamar wannan su shiga cikin gari. Su mata guda biyu sun zo daga hanyar Turamba, an ce su bai kuɗi a haye da su, sun ce ba su da kuɗi ba, su rasu laliba su haye abin su haka. Kada wucin nan ruwa ya ja mu ta kafa. To akwai masu wankin mota wucin nan, dama wucin wankin mota ne guda ya shida. Har da shi ya salin ciyaman namu shi ma fa ya shiga cikin ruwan nan. To su guda shida sun shiga ruwan, gaskiya ruwan da yake yazo da yawa. Su guda biyar daga cikin su da kyar sun sha sun fita. Shi kuma asalin ciyaman namu ƙarfi ya kare, rashin haru ya tafi shi. Mutane uku ne.
Shima Aliyu Ilele Gayam ya shawarci mutane da su kaurace wa gina gidaje a gaban ruwa.
Zaki ga mutane a saman hanyar ruwa. Hanyar ruwa suna kai suna komowa. Kaga rayuwar nan da ran nan da Allah ya ba mu nan babu ne zan yi wasa da shi ba. Wannan kenan mataki na farko. Zaki ga mutane wai suna kama hannun wasu so so su dauke mutane su tsallaka su hanya. Wannan ba shi ne ba. Ina son jawo hankalin mutane dan Allah dan Annabi. Tunda gwamnati sun fada cewa wanda suna da gida kusa da bakin ruwan nan su wuce domin ba mu san ran da ruwan zai zo ba. Ko yazo cikin dare ko yazo cikin rana ko yazo ana bacci.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa Zakari Zamani Alumaga yace bayan wayarwa mutane da kai da suke yi kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a jihar, gwamnati ta shirye sayan kayayyakin ceto irin na zamani.
Yanzu haka gwamnati tana shiri ana saya kayayyaki wanda za a taimaka ma wayanda ambaliyar ruwan ya same su. Ko wani lokaci ma zaka ga ruwa ya rige ya rufe gari, wayansu suna zaune akan itace ko kuma suna zon hawo kan gidaje ne sun zauna. Saboda abin nan to duk kayayyaki da su kwale-kwale ne da abin buga ruwa da za a je a dibe su a gurin a kawo su inda za su sami zaman lafiya ana bi ana yi. An zo an shirya za a je a yi musu irin rumfuna din nan a sa su a ciki a kai musu abin gaga abinci da duk wani abin alatun rayuwa da za su nema wanda zai dauki dan lokaci kafin wuraren nasu ya bushe kuma su sake koma. Duk wayannan suna na kasa.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Nasarawa kenan Zakari Zamani Alumaga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
Kuma da la gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger inda manoma a yankin Tanut ke neman agajin gaggawa daga hukumomin su bayan da fari suka mamaye gonakin su suna cinye musu kayan amfanin gona. Ga Tamar Abari da wannan rahoton.
Fara ta mamaye wani yanki na gundumar Tanut abinda ya kai manoman kokawa tare da neman agaji na gaggawa. Abdu Bukari wani dan yankin ya ce shi ga nauni ba jiyau ba.
Shakka babu ni a kafata ta hila awa biyar ne na biyo ta mai lagaran kan nan na je wa wurin. Akwai fara tana nan kankanan hatsi ne yana hudda kai yanzu kuma fara ta bi kasar ki tana ta kama. Ana ci fara mai yawa ci daga garin Babul gwarangwaba shi zawa halali zawa wa wuran saban gari zuwa wannan mai lagaran wannan fara ganin ido na ne ni ba wani bai gaya mini.
Lawali Bukari shine director na hukumar gidan gona na gundumar Tanut ya ce fara batun yau ne ta zo ba.
Fara ta fara ne a cikin kasar Walelewa cikin kuta aka fara to amma da yake mun kai magani letter karibi mun kai Walelewa wannan letter kin karibi da su ne suke yin aiki da fari sun hesa mu kamar eka 60 da aka wadi sai kashe na fara duka mun kai magana da sarki da mayor suka ce alhamdulillahi ba kenan sauran magani mun kai Aisha wannan kuma cikin satun wancan da ya wuce sai zamanto lalle faran nan kuma ta hayyada cikin committee wannan.
Wata babbar matsala da masu gonakin ke fargaba ba su da yadda za su tunkari wannan fara.
Su kuma wannan talakawa ba su da ƙarfin da za su kashe fara. Abin da ya kamata wannan musu cikin gona ta da motoci su je abu talaka a masa aiki.
Yayin da farar ta ci gaba da yaduwa daraktan gidan gonan na gundumar Tanut ya ce tuni suka fara daukan matakan da suka dace na sanya magani.
Kenan sai zaman to sauran magani da ke gare su cinye wanda sai suka haifa sama eka 280. To yanzu kuma a cikin satun da muke kai zaman to kenan ba communication wani lewa ba da communication Tanut a ta gangara ya abin ya di ya duri wuri haka. Amma da yake mun samu taimako na maganin gidan gona daga DRA abinda muka samu litr 2,500 muka samu wannan magani muka samu duka muka rabe shi in yi hayya zaman da haƙari za ta haƙari mu can wannan abin da ke akwai taimako muke samu wanda yake akwai santaran ta akribiyen in ta yi akan irin wannan
yankin da Marguna ta nace dai sanin kowa ne ya kasance rumbun tsini na Niger game da samar da wadataccen amfanin gona ya rage na hukumomi su gaggauta magance wannan matsala ta fara kafin ta yi kamari. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To madalla gaida Tamar Abari har yanzu da ina tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:14 na safe. Ga shirma na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu je. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa in dai wanda ta samu jinkiri ne misali kenan bata taba daukan ciki ba kwata kwata ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zubi. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu. Ta gefen mace matsalolin na da yawa zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan?
Ba ta ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala. Wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗuwa a samu juna biyu din. To su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa wata kila ya toshe a jikin namace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su kwata kwata jikin shi baya iya producing din su watakan koda wata kila ya samu surgery ne an yi shi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility. Wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har tayi aure misali kamar more than one mijin matai auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne. Sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an yi bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint din ka samu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata 6 za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba once muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1 wannan dole ne za mu fara bincike akan ta. Amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu mu musu bayani akan saduwa yanayin da yanda ya kamata su sadu kamar su uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai yanda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai. Ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1 ko kuma in shekarunta sun dare 35 biyar kuma aurenta ya wuce wata shida to zamu fara bincike amma binciken muna fara ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki bani kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada indai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane sai mu fuskanci na mace mu fara mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo indai misali na wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jinin ta mu duba hormones enter inda ya normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa hadda guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone inta normal zamu iya cewa ta ce ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke wucewa HSG shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu
to likita kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma ƙasa da 35 a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala
a mata dai daga shekaru 35 din kwayayen jikin mace suna raguwa quality suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina quality su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarun su yafi na matan yawa dun zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau
wani lokacin zaki ga mata sai ta samu cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar
matsalolin wannan suna da dan dama amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defects wato kan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi bai hormone din bai producing din shi yanda ya kamata ba cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa inda babin yake kwanciya kenan idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu kina kan kin ga siminti sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu to indai har babin ya kwanta kan wannan tudu din ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare wayannan biyun sune wanda muka fi cin karo da su gaskiya amma akwai su da yawa
to likita kamar misali idan har mace tayi ciki su daya ya zube tayi na biyu ya zube akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna
in ta zo asibiti yawanci abin shawaran da muke ba su in muka gan su a lokacin da cikin nan ya zube za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin yan biyu ko yan uku misali su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni so duk wayannan zamu yi wa matan bayani akai gashi kuma mu dauki mataki idan na fibroid din ne a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yardan Allah idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne zamu bata don akwai na sha akwai na allura akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin na uku akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a bude wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita to wannan zamu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu ana ce mishi cervical sacrilege to wannan zasu iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu so once they are identifying me ne matsala zamu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna
to likita sautari zaki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali wani jan hankali zaki musu wata sai kiga ba ta jin dadin rayuwarta ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka duk wani matsalan da ke tafiye da mutun yazo gaban likita bayani cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji zaka iya mishi bayanin ga dalilin da yasa fa wannan abin ke faruwa in dai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyinmu ga abin da ke faruwa ga kuma yanda zamu iya yi akwai wasu kuma wanda ba lalle bane dama ba wani matsala bane fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba to wannan of course zaka yi involving mijin zaka yi involving iyayenta ɗan uwanta su bata kulawa da ya kamata wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa a har yanzu bata haihu ba a mene damuwa kuma yawanci a ringa cewa a daga gefen mata ne once I identify cewa ga problem din za iya gaya mata abi kuma yanda za iya treating din shi in kuma ba abin da za iya treating bane still itunatarwa akai-akai cewa ga matsalan amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu wasu matan ma wanda ya ka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani to za a iya ba su shawaran daukan adoption za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma ba da treatment shine muke yi
Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kana sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hauwa Umar da likita yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma su faru kuke aika mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko ya fito daga Husaini Abdulkadir Inkaibo da Haruna Loki tare da Mikhailu Dauda Inkaibo suka ce baki ɗaya assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka Hakika kiran da gwamna Muhammad da Badaru Abubakar yayi na jihar mu Jigawa cewar a koma gona domin ana harsashen nan da shekara 15 darajar man fetur za ta zube hakan yayi daidai kuma muna fata hukumomi za su mai da hankali a fannin noma wajen ba da tallafin da ya kamata sai kuma sako daga Usman Kasim Kiringim na Arewa mazaunin kasar Libya tare da magaji soja Kiringim na Arewa da Sani daga dan jihar Maradi suka ce baki da assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ma'aikatanku suna lafiya hakika muna goyon bayan yunkurin rufe layuka da ba a musu register ba a tarayyar Najeriya ganin yadda kasar take fama da matsalar rashin tsaro a wannan lokaci fatan mu Allah ya sa hakan yayi tasiri wajen magance matsalar tsaro a kasar amin summa amin sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Hashi Kabiru Abubakar Bulanki ya ce assalamu alaikum biyu Hausa ya ce ribar demokradiya shine samar da abubuwan more rayuwa kamar hanyoyi wutar lantarki tsaro da dai sauransu ga mazaunan birane da karkara amma yanzu abin ba haka yake ba musamman mazaunan karkara inda akai jifar matatar mage da mu wajen samar da abubuwan more rayuwa duk da cewa ana daukar matakan inganta rayuwar mu amma mu har yanzu bamu gani a ƙasa ba musamman ma mu mazaunan ƙauyen Bulanyaki Shagari local government Sokoto sai dai har yanzu muna fatar fita cikin wannan masifa ta rashin hanya wutar lantarki da dai sauransu
To madalla mun gode wanda ka samu damar aika mana sakonni sai a ci gaba da aikowa za mu ci gaba da kawo muku kafin mu karkare shirin ga Aisha ta dawo mana da labarai amma wannan karan a takaice
Yau Alhamis, Firayim Ministan Harkokin Wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya yi gargaɗi ga duk waɗanda ta yi suke tunanin kaiwa Iran hari a matsayin mai da martani kan harin da aka kai kan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya. Bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fito ƙarara ya ɗora laifin harin akan Iran ya kuma kira abin da ya faru a Saudiyar neman tsokanar yaƙi. A wani saƙon da ya rubuta a shafinsa na Twitter, Zarif ya ambaci wani rukunin mutane da ya kira Timbi da Turanci da suka hada da jami'an gwamnatin Amurka da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda yake ganin suna da niyyar janyo wa Iran yaƙi.
To madalla a gaishe ki. Kafin mu sallama muna wato zamu yi amfani da wannan damar mu mika sakon ta'aziyya ga Sani Zango Ibadan wanda ke godiya ga dukkan waɗanda suka halarci daurin auren ƴaƴansa Awali da Amina a unguwar Zango dake Ibadan. To Allah sa an yi asara. Masu sauraron mu ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare da ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta ni shirin sai kuma wanda ya bada umarni wato Leo da ma injiniyan mu na yau Dan Crawford ni Sir Phil Hashim ke cewa ku saurari yau dogo da Yusuf zai kawo muku.